dawo dawo madada kana kisa kan cikin dana
so ta so ka taho guna zo ta garan dana
na san laifin ba na ki bani mata Sharing Zuciani, yes, I can't keep a canta. What a ranking Gani, Gani, what a eat the name, make a panda. Dawo, dawo, matata. Gonna kiss a can, a chicken, and you were a Audi. Matata, Maji, say, Day, Allah. Gamatata, that's a button zone, and rain and dana.
Sherry!